الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا ديني فو عنغا أي سابقا تاكاو ديناغا وطن جماد الثانية جراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدق مكة زوا مدينة دوبو ديناد داريهدو دا أربعين دا بكوي daidai da 22 ga watan 11 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair yake cikin wannan unguwa mai albarka ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka na Ahkamul Jana'iz wa Bid'aha littafi ne na babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 24 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna ne game da halaccin hawa abin hawa darraka gawa makabarta da sharadin wanda suke kan abin hawa za su zamto suna baya saboda fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rakibu yasiru khalfal jinaza ar-rakibu yasiru khalfal jinaza wanda yana nuna cewa za a iya raka gawar akan abin hawa sai dai wanda ke kan keke ko mashin ko mota sai zamto yana bi daga baya to wannan duk mun tattauna game da wannan mas'ala sannan sai kuma wato hawa abin da hawa bayan dawowa daga binne mamaci wannan babu laifi ya halatta a wajen tafiyan ne aka fi so ka tafi a kafa amma a dawowa babu laifi dan ka hau abin hawa wajen dawowar saboda mun karanta hadisin Ibnu Dahdah inda Annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo masa da ainihin doki wanda yake mara sirdi kuma wani mutum ya rike masa shi fara kibahu ya haushi lokacin da za a dawo daga binne Ibnu Dahdah fakana faj'ala yatawaqqasu bihi wa nahnu natba'uhu nas'a khalfahu wannan hadithin shi ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau abin hawa a dawowa daga makabarta amma a tafiya yana tafiya ne a ƙasa kuma wannan shine yafi samun falala da lada Allahumma sai dai akwai mushakka ma'ana akwai nisa ko kuma mutum ba shi da lafiyar da zai iya takawa a ƙafa to babu laifi sai mutum ya taka wato ya hau abin hawa to sai kuma mas'alar da muka tattauna game da daukar ita janaza din akan mota ba wai su waɗanda suke raka ta ne akan mota ba kadai a ita kanta gawar an samu ko mota daukan gawa ko ambulance wancan satin da ita cewa envelope kuma turan da suka yi shiru ba su ce mu komai ba sai da naje ina sauraro naje ina envelope nake ta cewa kuma duk ba wanda yace kala ambulance ka ya kamata a ce ko motar abin da haka ambulance ya kamata a ce aka ce envelope yawa haka wanda suka ji sai su riskar da wannan gyaran ko da haka daukan ita motar daukar gawa akan wato araba shine kamar ko kura ko kace amalanke ko kuma keken shanu ko keken doki duk ana kiransa araba a dora gawar akai a tafi da ita ko kuma a samu mota ko a korukura ko dukkan wata mota wadda kila an ware ta don daukar gawawwaki su ma masu rakatan su ma suna haye akan motocinsu to irin wannan Sheikh Nasiruddin Albani yace ba a shar'anta yin haka ba kwata kwata, yace sai da al'amura da dama daga ciki yace al'ada ce to inda ba musulmi ba, wato an samu daukar gawa akan abin hawa, a dora gawa akan mota, wannan al'ada ce wanda aka same ta daga kafirai, kuma mun sani cewa duk abin da kafirai suka yi shari'a tana nuna mana musaba musu, bai halatta mai koyi da su a komai in ba ainihin wato wajen hadin kai ba. Anan ne Allah ya ce illa tafaluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, to anan ne ake son kawo mu zama tsuntsiya madaurin ki daya, to nan yanda suke in za su yaki musulunci to haka mu ma an ce mu haka, amma in ba haka ba wajen taqalid din su ba a san mai koyi da su, saboda hadisi da dama sun nuna mu dinga bambanta da su a ibada, mu bambanta da su a shiga, mu bambanta da su a al'ada da sauransu. Sannan abu na biyu, wannan kamar an kirkiro wata bid'a ce a cikin ibada, kuma tare da cin karanta da sunna aikatacciya ta daukar gawa wato akan kafado, kuma wa kullu ma kana kadhalika min almuhdasat fa huwa dalalatun ittifaqan. Sai kuma na uku, abinda yasa aka ce a raka gawa saboda a samu falala mai yawa, ko kuma a kalla a tuna, wato a samu tuna lahira, to wannan kuma ba za a same shi ba in akan mota ne, domin akan mota ne a iya wucewa da muta da gawar akan mota, ba lalle bane mutane su ankare da cewa gawa aka wuce da ita ballantana mutun ya tuna cewa ana fa mutuwa har yanzu. Sannan domin ganinta akan kafadun mutane lokacin da za a kaita, wannan shi kansa wa'azi ne mai kwankwasa zakata. Mutum yana zaune yana hada-hada, ko yana kecewa da dariya, ko yana sharholiya, kawai ya ga an ɗauko makara da gawa a kai tana ɗauki akan kafadun mazaje, wannan ko shakka babu za a tuna masa cewa lallai bayan wannan rayuwa akwai mutuwa. Sannan abu na hudu, dalili ne mai ƙarfi da zai karanta masu raka wannan gawa zuwa makabarta, domin ya zamana akan mota za a tafi da ita, to babu mamaki kaga masu raka tan sun yi karanci, wanda inda a kafa za a tafi kila za a sami yawan masu rakata. Abu na biyar kuma, anna hadhihi sura la tattafiqu min qaribin wala min ba'idin ma ama urifa an shari'atil mutahara, irin wannan surar na daukar gawa akan abin hawa, daukar ta akan mota ko keken shanu da makamantansu, ko keken doki, wannan kamar ya saba, wato ba zai taba haduwa ba ta kusa ko ta nesa da abin da aka sani daga shari'a wanda take tsarkakakkiya mai sauki, musamman irin wannan al'amari wanda yake mai matukar mahimmanci ko mai matukar hadari shine al-maut. To wannan yana daga cikin dalilan da malam ya kawo na ganin cewa a tafi a kasan yafi a dauke gawa akan abin hawa. To mun tattauna, zamu tattauna akan mas'ala ta 55. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wal qiyamu laha mansukhun wa huwa ala naw'ain. Sannan miƙewa saboda gawa, kuna zazzaune kawai an zo gawa za a wuce da ita ku miƙe tsaye, ko kuna cikin makabarta a zazzaune, wato kila kun je ko kun yi haka ko abin nan, da haka ana zuwa da gawa tunda kun riga ta zuwa ku miƙe tsaye. Wannan hukuncin na miƙewa gawa an soke wannan hukuncin, kuma shi miƙewar wa huwa ala nau'aini, nau'i biyu ne. Na farko qiyamul jalis idza marrat bihi, miƙewar wanda yake zaune duk sa'an da za a wuce da gawa ta gabansa, wannan hukuncin da akwai shi amma an soke shi. Muna zazzauna a haka kawai sai aka muka ga an zo za a wuce da gawa, to a da sai mu mimmike tsaye har sai an wuce da ita, duk da ba ma cikin masu rakata sai mun mike sai an wuce da ita sai kuma mu zauna. To wannan daga baya an soke wannan hukuncin. Na biyu, wa qiyamul mushayyi ilaha, sai kuma miƙewar wanda ya raka ta indan tihaiha ilal qabr, lokacin da aka tike da ita zuwa kabari, hatta tuza alal ardi, mutum sai miƙe tsaya tsaye wai ba zai zauna ba har sai an ajiye gawar a ƙasa. An gane ko? Da mutane da an raka gawar an je wani ya gaji wani kuma haka kawai sai dauka, babu dama ka zauna har sai an ajiye gawar. To wannan shi ma hukuncin akwai shi amma an shafe shi. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه. دليل akan cewa yanzu miƙewa in an zo da gawa wucewa da ita, ko kuma lokacin da aka shiga da ita makabarta kan a ajiye ta, wannan hukuncin an shafe shi saboda dalilin hadithin Ali radiyallahu anhu,
walahu alfazun hadithin yana da lafuzza mabambanta ko lafuzza da dama al-awwal na farko qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil janaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe wa wata gawa da aka zo shigewa da ita fa qumna mu ma sai muka miƙe da annabi ya miƙe mu ma sai muka miƙe thumma jalasa sannan ya zauna fa jalasna sannan muka zauna kaga wannan yana nuna maka da ana miƙewa din in aka zo wuciya da gawa hadisi ne wanda Imam Muslim ya fitar da shi a mujalladin sa na uku shafi na 59 haka Ibn Majah a mujalladin sa na 1 shafi na 468 haka al-Imam Tahawi a mujalladin sa na 1 shafi na 383 haka al-Imam Tayalisi hadisi mai lamba ta 1500 haka Imam Ahmad a rakam na 1631 da kuma 1094 da 1167 athani sai kuma hadisi na biyu ko dalili na biyu kana yaqumu fil janaizi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da yana miƙewa wa janaiza wato in aka zo shiga da gawa yana miƙewa thumma jalasa ba'du daga baya kuma sai yake zaman sa baya miƙewa rawahu malik ko kuma thumma jalasa ba'du sannan daga baya kuma sai ya zauna rawahu malik wannan hadisi imam malik ya ruwaice shi a mujalladi na 1 ta muwatta wato a cikin muwatta sa mujalladi na 1 shafi na 332 wa anhu shafi'i fil ummiya imam shafi'i shi ma ya ruwaci wannan ruwaya daga imam malik a cikin littafin sa al-umm mujalladi na 1 shafi na 247 wa abu daud haka imam abu daud a mujalladin sa na 2 shafi na 64 al-thalis sai kuma hadisi na 3 min dariqi waqidin ta hanyar waqid ibn amr ibn sa'ad ibn mu'ad radiyallahu anhu qal yace shahidtu jinazatan fi bani salima yace na halarci wata janaiza wadda aka yi ta a unguwar banu salima fa qumtu sai na tsaya tsaye fa qala li nafi ibn jubairin sai nafi ibn jubairin yace da ni ijlis zauna mana fa inni sa ukhbiruka fi hadha bi thabtin yace zauna mana zan baka labari game da hukuncin wannan abin da kai kuma da hadisi tabbatacce haddathani mas'ud ibn al-hakam yace mas'ud ibn al-hakam ya zantar da ni az-zurqi ya zantar da ni wannan hadisin annahu sami'a ali ibn abi talib radiyallahu anhu bi rahbati al-kufa yace yaji manzon allah sallallahu alaihi wasallama wato sami'a ali ka yaji ali ibn abi talib radiyallahu anhu a farfajiyar kufa wa huwa yaqulu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarna bil qiyam fil janaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar mu da mu miƙe tsaye in mun ga janaza thumma jalasa ba'da zalika sannan daga baya kuma sai yake zama yake sai zauna wa amarna bil julus kuma ya umarce mu da mu zauna akharajahu shafi'i wa ahmad imamu ash-shafi'i da imamu ahmad surwaci wannan hadisin wato hadisi mai lamba ta ko shafi na hadisi na 627 haka wa tahawi imam tahawi a mujalladin sa na 1 shafi na 282 haka ibnu hibban a cikin sahihin littafin sa wal hazimi fil i'tibar haka al hazimi a cikin littafin al i'tibar shafi na 91 bi sanadin jayyid da isnadi wanda yake mai kyau wa rawahu al baihaqi haka imam al baihaqi a mujalladin sa na 4 shafi na 27 min hadha al wajhi ta wannan fuska bi lafzin akhar da wani lafazin daban ba irin wannan ba wa huwa shine Ar-rabi'u shine na 4 qamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya miƙe ma'al janaz izi tare da janaiza hatta tuza bi zauna ba har sai da aka ajiye ta wa qaman nasu ma'ahu mutane su ma duk sai suka mimmike suka tsaya tare da shi thumma qa'ada ba'da zalika daga baya sai dai na tsayawa sai yake zaman sa wa amarahum bil qu'udi kuma yake umartar sahabban sa da su ma su zauna Al-khamis nabiyar min tariqi Isma'il bin Mas'ud ibn al-Hakam az-Zurqi an abihi qala yace shahidtu jinazatan bi Iraqin wato yake cewa shahidtu jinazatan a halarci janaiza bil Iraqi wato a ƙasar Iraqi fara'aitu rijalan qiyaman yanzuruna an tuda sai naga mutane cirko cirko suna tsaye suna jiran har sai an ajiye gawa ba wanda ya zauna wa ra'aytu ali ibn abi talib radiyallahu anhu yushiru ilayhim sai naga Ali ibn Abi Talib yana musu ishara yana musu nuni a nijilisu cewa su zauna duk wannan na tsayin yana cewa su zauna fa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara na bil julus ba'da al qiyam sai sayyidina Ali ya ce domin manzon Allah ya umarce mu sallallahu alaihi wasallam da mu dinga zama ba'da al qiyam bayan da miƙewa muke kaga duk wannan hadisin suna nuna cewa da akwai hukuncin amma daga baya an shafe shi akhrajahu at-tahawi yo imamu at-tahawi a cikin wato sharh ma'anil athar mujalladi na 1 shafi na 282 bisnadin hasan da isnadi mai kyau qultu sai nace hadha al-lafz walladhi qablahu wannan lafazin da ya gabace shi sarihani sun yi bayani qarara fi annal qiyama laha akan cewa miƙewa saboda gawa hatta tuza'a mutun ya ki zama har sai an ajiye ta dakhilun fi nahy ya shiga cikin abin da aka hana yanzu an hana wannan wa annahu mansukun kuma wannan hukuncin an shafe shi yanzu baya cikin shari'ar musulunci fa qaulu siddiq hasan khan fi ar-rawda haka malam wato hasan khan siddiq hasan khan magana da ya fara a cikin ar-rawda mujalladi na 1 shafi na 176 ba'da an qarrara mansukhiyata al-qiyam bayan ya tabbatar da cewa maganar shafe wannan laha ga sallar gawa an shafe shi idza marrat in ya riga ya wuce an gane ko ba'ada an qarrara mansukhiyatul qiyam bayan ya tabbatar da shafe hukuncin miƙewa laha ga gawa idza marrat in za a shige da ita ya tabbatar da wannan wa amma qiyamun nas khalfaha yace amma mutane da suke tsayawa a bayan ta hatta tuza'a alal ardi har sai an ajiye ta a ƙasa sannan su zauna fa muhkamun lam yunsakh sai shi Siddiq Hasan Khan yake cewa wannan hukuncin yana nan ba a shafe shi ba kenan Siddiq Hasan Khan ya tabbatar da mas'aloli guda biyu ɗaya yace an soke ta ɗaya kuma tana nan ka san an ce miƙewar iri biyu ne akwai wanda ba tare da gawa yake ba yana kan hanya a zaune aka zo shigewa da ita an ce ya miƙe wannan hukuncin an shafe shi Siddiq Hasan Khan shi ma ya tabbatar da wannan na biyu kuma shine in an shiga da gawar kila kuna gaba to kar ku samu guri ku zauna har sai an ƙaraso da ita to wannan hukuncin Siddiq Hasan Khan ya ce har yanzu yana nan shi kuma shine Sheikh Albani ke cewa duk guda biyun an shafe su fa hada khata'un bayyin shi sa Albani ke cewa wannan magana ta Siddiq Hasan Khan wannan kuskure ne a bayyane li mukhalafatihi lima zakarna saboda ya saba abinda muka ambata min al-lafazain na lafuzan guda biyu wa adh-dhahiru annahu lam yaqif alayhima an gane ko wannan ya saba wato li mukhalafati saboda saba wasa lima zakarna min al-lafazain na abinda muka ambata da lafuzan guda biyu duk mun karanta cewa da na tahowa in an gawa a miƙe tsaye da kuma wanda suka raka ta in sun riga ta shiga su jira har sai ta zo sannan su zauna kada su ainihin wato kada su zauna suna tsaye har sai ta an ajiye ta to wannan shine abinda muka yi bayani kuma ya wannan magana ta Siddiq Hasan Khan ta saba wa waɗannan abubuwan da muka ambata daga lafuzza guda biyu wazahiru annahu lam yaqib alaihima zahirin magana kamar shi ainihin wato Siddiq Hasan Khan bai yi tawakkufi ba akan su lam yaqib alaihima bai yi tawakkufi ba akan su na fata an gane da aka ga kenan abinda Sheikh Albani yake tabbatarwa duk guda biyun an yi maka sauki an soki da aka kana zaunan aka wuce da gawa kawai ka ganta ka yi addu'a shi kenan a wuce da shan kan za ka bi ka bi in kuma ba za ka bi ba dai kana zaune a gurin harkarka sai ka yi addu'a in an je makabarta ma kana zuwa za ka iya samun guri ka yi zamanka ko an ajiye gawa ko ba ajiye gawa ba wa yustahabbu liman hamalaha an so ga duk wanda ya dauki mamaci ya dauki gawa an yi tawadda yi alwala li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ga salama yitan ko maitan duk wanda ya wanke mamaci falyaghtasil to shi ma ya wanka wa man hamalahu wanda ko ya dauki mamaci falyatawadda ya saki yayi alwala wa huwa hadithun hasan kuma hadisi ne mai kyau kama taqaddama bayanu kamar yanda bayanin sa ya gabata fil mas'ala a mas'ala ta 31 mafhum sai babi na 13 as-salatu alal janaza sai kuma sallar gawa gaba ta 57 wassalatu alal mayyitil muslimi fardu kifayatin li amrihi sallallahu alaihi wasallam biha fi ahaditha adhkuru minha haditha zaid bin khalid al-juhani da farko yake cewa shine wassalatu alal mayyit almuslim yi wa mamaci muslimi sallah fardu kifayatin wannan farilla ce amma farillar da wani ka iya daukewa wani ta ake kira da fardu kifaya na fata an gane wani zai iya daukewa wani in aka sanar da janaiza sai aka samu adadin da za su iya sallata ta suka sallace ta koda wasu basu je ba basu laifi ba لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديثه سبيد عمرنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يباير دا أي صلى جماعة تشكين حديثه دا ما أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني وتو أشكين حديث دا أذكر منها وتو زن أمبتة دا تشكين زن أمبتة حديث وتو حديث ثابت زيد بن خالد الجهني أبوان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر wani mutum daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ranar da aka yi khaybar fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna taya shi murnar yayi shahada suna wani ai an dace an yi sa'a tafiya ai ya rasu a wajen jihadi kuma a jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai suka zo kamar suna yi annabi bishara cewa wani ya rasu shi ma فقال زي من ذا الله تسلوا على صاحبكم كي ودعوهن كسلا كي ودعوهن كسلا فتغير وجوه الناس لذلك سي فسكو كم متعني سكا چنزا دي سكا جهكا أتي مجاهدي كما ياهي جهادنا كما أوجن جهادي يموتو كما تارد من ذا الله صلى الله عليه وسلم أما من ذا الله إما صلى الله عليه وسلم كي ودعوهن كسلا أبن سي دم واتو چازا مسكي da haka sai fuskokinsu da ka gani za ka sun shiga cikin damuwa fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna sahibakum galla fi sabilillah wannan dan uwan naku wannan mutumin naku ya dauki kayan ganima ba a raba ba yayi gululi fa fatishna mata'ahu sahabbai suka ce sai muka shiga binciken kayayyakin sa muka to me yasa ta mu da iya ganin mu wannan shahidi ne na tsakani da Allah yayi mutuwar shahada a gurin yaki dan aljanna ne amma ga annabi ya ce na ai wannan mutumin naku ya saci kayan ganima ba a raba ba fa fatishna mata'ahu suka ce sai muka binciki kayan sa fa wajadna kharazan min kharaz alyahud sai muka samu dutsan ado irin stone din nan shi ake kira kharaz sai muka samu stones irin dutsan ado min kharaz alyahud daga duwatsin ado na yahudawa la yusawi dirhamain ba za su ainihin wato ba za su daidai da dirhami biyu ba ko dirhami biyu ba za su kai ba amma wannan abin da bai wuce dirhami biyu ba ya jawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki masa sallah ka fata gane ka duba fa saboda haƙƙin jama'a ya taba la yawan maimaita haƙƙin jama'a kake yaye shi wallahi in tsakaninka da Allah ne wannan wato Allah rahamarsa tana da fadi kuma wasiul maghfira zai yi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an amma kaga haƙƙin mutane haƙƙin jama'a taba kayan baitul malin gwamnati ka azurta kanka da dukiyar al'umma to fa wajen warware wannan mas'alar fa kana buƙatar sai al'umma sun yafe maka sai al'umma sun yafe in har mutun zai dauki abin da bai wuce dirhami biyu ba nawa ne dirhamin amma annabi ya ki masa sallah ya ce ku yi dan uwanku sallah to yanzu irin wannan sata da ake yi da kudaden al'umma da mutane suna wato ma'aikata wato abinan jami'an gwamnati ko kuma yan siyasa suna ta'azzurta kansu da dukiyar al'umma to shi kuma me zaka ce sai ka rantse da Allah mutane kamar ba su yi imani da lahira ba da mutun ya shiga wannan layin ina ganin kamar ne sai yake da imanin ne yake yin sanyi me yake faruwa a me yake faruwa Allahu ta'ala alam amma mutun ya dinga jin babu komai mutane suna cikin garari mutane suna cikin bala'i mutane suna cikin fatara da tsiya da talauci mutane bagunguna babu asibiti babu kaza babu tayyawa kuma ga dukiya mutane suna ta jin ana ta fitar da ita ana ta budget ana ta kaza ana ta budget amma da yake ka san shi budget din Najeriya kamar yanda malamin mu ya sha fada kala biyu ne akwai wanda ake fada akwai boyayyen budget to shi boyayyen kuma shi ake implementing an gane ko a ce mun ware miliyan kaza zamu hanyoyi zamu kaza wannan shine na zahiri amma zamu wawashe shi kuma wannan budget din ba a fada to kuma a zahiri shi wanda ba a fada shi yake faruwa Allah ya kiyaye akharajahu malik fil muwatta imam malik ya fitar da wannan shi sa sai ga mutum wanda an yi irin wannan sai a tata ya mutum murna sai ka rasa murna mai aiki an dauko dalar da goran dutse an dora mutum kuma a maimakon ku dinga tausaya masa in yace Allah sarki Allah ya bada ikon saukewa a kawai kenan zai ta congratulation amma kai ba kana cikin blacklist yawa ya samu madafin iko baka kira shi kai masa murna ba saboda kawai rashin sanin me ake nufi da amana mecece nauyin amana ya sauke zai sauke lafiya ba zai sauke lafiya ba ku sani ba ko kawai dai tunda naku ya samu ko kuma dan garin ku ya samu ko dan kaza ko abokin ku ya samu shikenan kawai ku kakan ku ta yanke saka wannan kawai shi ake ta roman ake ta hango masa ma lokacin da Allah zai tsiye shi mai hisabi ku ba ku hango masa wannan akharajahu malik bil muwatta imam malik a cikin littafin sa muwatta ya fitar da wannan hadisi a mujalladin sa na biyu shafi na 14 wa abu daud haka imam abu daud a mujalladi na 1 shafi na 425 haka al-imam an-nasai a mujalladi na 1 shafi na 278 ibnu maja mujalladi na 2 shafi na 197 al-hakim mujalladi na 2 shafi na 127 imam ahmad mujalladi na 4 shafi na 113-114 da kuma mujalladi na 5 shafi na 192 bi isnadin sahihin da isnadi wanda yake sahihi wa qala al-hakim hakim yace wa sahihun ala shartihi ma wannan hadisin sahihi ne bisa sharadin bukhari da muslim wa fihi nazarun amma gaskiya a cikin wannan magana ta sa akwai abin dubawa bayyantuhu shak albani yace nayi bayanin wannan abin duba din fit ta'liqatil jihad ala zadil ma'ad a cikin ta'liqatul jihad wannan littafi ne da yayi ta'liqi ga wato zadul ma'ad na ibn al-qayyim wal irwa da kuma irwaul galil shafi na 726 wa fil babi an qatada a cikin wannan babi ana bi qatada an samu hadisi daga bi qatada wa yati hadithu fil mas'alatil atiya a mas'alar da zamu karanta mai zuwa hadisin abi qatada zai zo a shafi na 82 insha Allah wa an abi huraira sanna an samu hadisi dai na abi huraira fiha shi ma a cikin wannan mas'ala wanda a shafi na 84 ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاه عليهما yanzu mun ji cewa yiwa musulmi sallah bayan ya mutu fardu kifaya ce lalle sai an samu wasu adadi wani bangare na musulmi sun sallace shi to sai dai yiwa musulmi sallah din an togace mutum biyu su kan fala tajibu salatu alaihima yi musu sallah ba dole bane yi musu sallah ba wajibi bane in an yi musu an aikata mustahabi in ba ai ba ba a bar wajibi ba al-awwal na farko at-tiful ladhi lam yabluq duk karamin yaron da bai balaga ba ba lalle sai an masa sallah an haifi yaro jariri ko dan shekara 1 ko shekara 2 ko watanni wannan duk ba sai an masa sallah na ba jan gani me yasa yace li annan nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala ibnihi ibrahim alaihi salam saboda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wa dansa ibrahim alaihi salam sallah ba lokacin da ya rasu qalat aisha radhiyallahu anha lana aisha radhiyallahu anha tace mata ibrahim ibn nabiy sallallahu alaihi wasallam ibrahim dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa huwa ibn 18 shahran yana dan wata 18 bai shekara biyu ba ya haura shekara daya watansa 18 Allah ya karbe shi da haka nana Aisha tace annabi bai masa sallah fa lam yusalli alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa sallah ba akharajahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan hadisi mujalladi na 2 shafi na 166 wa min dariqi ibnu hazm ta hanyar sa ibnu hazm shi ma ya ruwaita mujalladin sa na 5 a cikin al-muhalla shafi na 150 ko hadisi na 158 wa ahmad haka imam ahmad mujalladi na 6 shafi na 267 wa isnaduhu hasanun isnadin hadisin hasan ne kama qala al-hafiz fil isaba kamar yadda al-hafiz ya fadi wannan a cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba wa qala ibnu hazm yace hadha khabarun sahihun wannan hadisi ne wanda yake sahihi qultu sai nace was sawabu ma qalahu al-hafiz amma zance wanda yafi zama daidai wato daidaitaccen zance shine abinda al-hafiz ibnu hajar ya fada faqad zakara ibnul qayyim rahimahullahu fi zadul ma'ad ibnul qayyim shi ma ya ambata a cikin zadul ma'ad a mujalladin sa na dai shafi na 203 an al-imam ahmad daga imam ahmad annahu qala yace hakaza wato hadha hadithun munkar yace wannan hadisi ne munkari wala allahu yaani annahu hadithu fardin wala alla yana nufin hadisi ne wanda yake mutun dai ne ya ruwace shi fa inna hadha manqulun anhu fi ba'd al-ahadith al-ma'rufah was-siha to ai kuma wannan magana manqulun anhu an ciro ta daga wajen sa fi ba'd al-ahadith a wasu hadisan al-ma'rufah as-siha wa'inda aka san ingancin su wa alam ka sani annahu la yakhdishu fi thubut al-hadith أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابنه إبراهيم لأن ذلك لم يصح عنه وإن جاء من أرك يكتب وعلمك سني أنه لا يخدج أنه لا يخدج في ثبوت الحديث أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابنه إبراهيم wai ka sani cewa wannan ba zai yi suka ga tabbatar hadisin da aka ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa ɗansa Ibrahim sallah ba la'anna zalika lam yasiha saboda wancan bai inganta ba anhu daga gare shi wa in jaa min durqin ko da yake hadisi ne yazo ta hanyoyi da dama da suke da yake nuna cewa Annabi yayi wa ɗansa Ibrahim sallah fa hiya kulluha ma'lula da hanyoyin da hadisan suka zo na cewa yayi wa Ibrahim sallah wannan ruwayoyin suna da illa imma bil irsal ko dai ga wasu hanyoyin hadisai ne mursalai wa imma bidda'fi shadid ko kuma ka samu tsanani wato rauni mai tsanani kama tarahu muttasilan kamar yanda za ka ganshi mufassilan wato mufassalan daki fi nasibir raya a cikin littafin nasibir raya a ainihin wato mujalladi na 2 shafi na 279 da kuma 280 wa qadarawa ahmad imam ahmad ya ruwaito a mujalladin sa na 3 shafi na 281 an anas daga anas annahu su'ila an tambaye shi salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ibnihi ibrahim shin wai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa ɗansa ibrahim salla da ya rasu qala la adri ana sace ban sani ba wa sanaduhu sahihun kuma wannan isnadi ne mai kyau sahihi walau kana salla alaihi da annabi yayi wa ibrahim salla lam yakhfa dhalika ala anas to da anas dan malik ba zai kasa sani ba insha Allah ta'ala domin dan cikin gida ne wa qad khadamahu ashara sinina yayi wa manzon Allah hidima tsawon shekara 10 an bayyanta asani mutun nabi wanda ba wajibi bane ai masa sallah bayan yaro ash-shahidu shine wanda ya mutuwa shahada la'anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala shuhada'i uhud domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shahada ba wato lam yusalli kai bai yi sallah ba kai ala shuhada'i uhudin ga waɗanda suka yi shahada a yakin uhudu wa gairihim da wasunsu wa fi zalika thalathatu ahadisa a cikin wannan bayanin wannan magana akwai hadisi guda uku sabaka zikiruha wanda mun riga mun ambace su ambatan su ya gabata fil mas'ala a mas'ala ta 32 shafi na 52 walakin dhalika la yanfi mashru'iyyati as-salati alayhima sai dai hakan baya kore shar'an ta yi musu sallah biduni wujubin amma ba tare da wajibci ba dan an ce ba ayi Ibrahim sallah ba dan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shuhada Uhud ba ayi musu sallah ba wannan ba wai yana kore yi wa karamin yaro sallah bane ba kuma yana kore yin sallah ga wanda ya mutu wa shahada ba za a iya yi musu amma ba dole bane ba wajibi bane kama ya ati min al-ahadith kama yanda zai zo a cikin hadisi fihi ma fil mas'alati taliya mas'ala mai zuwa wa tushra'u as-salatu ala man yati dhikruhum wato sallah an shar'anta ta ga wanda ambatan su zai zo an shar'anta sallah ala man yati dhikruhum ga wa'inda ambatan su zai zo al-awwal na farko addiful yaro walau kana siqitan koda bari ne yaro ko da bari ne kaga ba maganar watanni ake magana barin sa ma akai bai cika lokacin haihuwa ba wa huwa allazi yasqutu min badani ummihi wan me ake nufi da siqitu sai ya ce wa huwa allazi yasqutu min badani ummihi shine dan da ya fado daga cikin mahaifiyarsa kabala tamamihi kafin cikar halittarsa shi ake kira bari to an shar'anta yin sallah har akan bari ma wa fi zalika hadithani a cikin hakan akwai hadisai guda biyu al-awwal na farko wa diflu da karamin yaro wa fi riwayatin a wata riwaya as-sikitu bari yusalla alaihi anai masa sallah wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahma amma iyayensa za a yi addu'ar Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama in karamin yaro ya rasu abinda za ka yi kenan sai ka zo ka yi wa iyayen ta'aziya sannan ka ce Allah ya gafarta muku ladanku Allah ya yafe muku kurakuranku Allah ya muku rahama su za ka yi wa addu'a ba shi yaron ba sai wani ya ce okay ko mun saba da duk sanda aka yi rasuwa ko da karamin yaro ne sai a dinga Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama ko ita rahamar zai bukace ta amma gafara me yayi za a gafarta masa ai ba a sa masa ba a fara rubuta masa komai ba ko to shi yasa wato gafara sai dai ka nema wa babansa rawahu abu daud wa an-nasa'i wa ghayruhuma bi sanadin sahihin wa qad sabaqa bi tamamihi ba bi tamamatin bane bi tamamihi wannan hadisi ya gabata ga baki ɗayan sa fil mas'ala a mas'ala ta 50 أنا عائشة رضي الله عنها قالت حديثي نبيو حديث أن عائشة الله يقارى ما تهدى تتي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي أنزو ومن زن الله صلى الله عليه وسلم دك أرم يارو من سبيان الأنصار دك أنان يارا متعنا مدينة يا رسول فصلى عليه سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يما سصلى قالت عائشة نانا عائشة تتي فقلت سنة دوبا لهذا kai alherin Allah ya gaida wannan yaron ko duba li haza aljanna ta tabbata akan wannan yaro shine ma'anar da tafi kyau duba li haza aljanna ta tabbata ga wannan yaro usfurun min asafiril janna tsuntsu kenan daga kananan tsuntsayen aljanna an gane ko shine usfurun min asafir jam'i ne na usfur din shine asafir tsuntsu ne daga tsuntsayen gidan aljanna lam ya'mal su'an bai aikata kowane aiki na zunubi ba wa lam yudrikhu bal ma bi riski lokacin da zai aikata zunubin ba sai ya rasu qala aw ghayra dhalika ya aisha yace ya akai kika san haka aisha ya akai kika san an gafarta masa dan aljanna ne khalaqa allahu azza wa jalla aljannata sai manzo Allah ya ce mata Allah madaukakin sarki shine ya halici aljanna wa khalaqa laha ahlan kuma ya halici yan aljanna wanda za su shiga aljanna wa khalaqahum fi aslabi abaihim kuma ya halice su tun suna tsatsan iyayensu wa khalaqa an-nara kamar yanda Allah ya halici wuta khalaqa laha ahlan kuma ya halici yan wuta wanda za su shige ta wa khalaqahum min aslabi abaihim kuma Allah ta'ala ya halice su daga tsatsan iyayensu akharajahu muslim man muslim ya fitar da wannan hadisi mujalladi na 8 shafi na 55 imamu nasa'i mujalladi na 1 shafi na 276 imamu ahmad mujalladi na 6 shafi na 208 wal lafzul nasa'i amma wannan lafzul na imamu nasa'i ne wa isnaduhu sahihun wa rijaluhu ko rijaluhu kulluhum thiqat mazajan gaba ɗayan su thiqat amintattu ne rijalu muslim rijal ne na muslim غير شيخه ان بند مالمنسا امرو ابن منصور وهو ثقه amma shi ma dai mutumin girki ne thika ne sabtun kuma yana da hadda qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yace ajma'a man yu'taddu bihi min ulama'il muslimina wadanda ake la'akari da maganganun su cikin malaman musulunci sun hadu ala anna man mata min adfal muslimin akan cewa duk wanda ya mutu cikin ƴaƴan musulmai suna yara fa huwa min ahlil jannati yan aljanna ne wal jawab an hadha al hadith amsar wancan jawabi game da zamu bayar game da hadisi in haka ne to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kaman yayi wa Aisha inkari da tace duba li hadha aljanna ta tabbata ga wannan yaro usfur min asafiril janna lam ya'mal su'an sai tace wa annahu wa lam yudrikhu lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu qala aw ghayra dhalika aisha ya aisha to kalmar aw ghayra dhalika ya Aisha sai kace to ya zakai gashi malaman musulunci gaba daya duk wanda ake izina da maganganun su ake la'akari da maganganun su sun hada akan cewa idan wato duk wanda ya mutu cikin kananan yaran musulmi dan aljanna ne to kamar kace to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nana Aisha awa gaira zalika ya Aisha amsa shine an hadal hadith annahu yanda al'amarin yake la'allahu nahaha ana ganin watakila annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane ta ne anil musara'ati zuwa ga yin azarbabi da sauri ilal qati min gairi dalilin zuwa yanke cewa wani dan aljanna ne ba tare da dalili ba ba a cewa wani dan aljanna ne kawai kai tsaye ko kuma wani dan wuta ne wannan ba a yi wannan alqabun annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da nana shi cewa ba a shiga tsakanin Allah da bawansa aw qala zalika ko kuma ya faɗi hakan ne qabala an ya alama anna adfalul muslimina fil janna kafin ya san cewa ƴaƴan musulmi ƙanana suna aljanna kaga ihtimali guda biyu kenan ana Aisha da ta faɗa annabi yayi mata inkari me yasa yayi mata inkari kuma gashi akwai wasu dalilan da suka tabbatar da cewa ana iya yiwa wato yaro karami da ya mutu cikin musulmi sallah an gare ko kuma a karkashin wannan hadithin sai malamai suka ce to wataƙila annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nana Aisha yin gaggawa daga rajan yankewa cewa wani dan aljanna ne kauli da farko ba kuma tare da wata hujja ba kauli na biyu shine wataƙila ana ganin kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa ƴaƴan musulmi suna aljanna ya faɗi haka amma daga baya da ya san Allah ya sanar da shi cewa ƴaƴan musulmi a aljanna suke sai janye wacce magana ta farko sai wacce magana ta zamanto masuhiya wa ajaba sindi fi hashiyatihi al imamu sindi a cikin hashiya din sa ya bada amsa alan nasa'i ga imamu nasa'i bi jawabin akhar da wata amsar daban khulasatuhu dunqulallan zancan amsar annahu yanda al'amarin yake innama ankara alaiha wato aljazma bil jannati li diflin muayyan innama ankara alaiha abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa nana Aisha inkari aljazma bil jannati li diflin muayyan ta yanke kai tsaye ta ce wani yaro dan aljanna wato yaro wani ta ayyana wani yaro ta ce dan aljanna ne wannan shi annabi ya hana ta qala wala yasihhu aljazmu as-sindi yake cewa bai halatta bai inganta aljazmu yanke hukunci fi makhsusin game da wani kebantacce cewa wani dan aljanna ne ko wani ya dace ko wani ba za a yi masa azabar kabari ba li'anna imanul abawaini saboda imanin iyaye guda biyu ta haqiqan ghaibun wala yasihhu aljazmu bihi li'anna imanul abawaini ta haqiqan ghaibun domin imanin abawaini an gane ko imanin iyaye guda biyu ta haqiqan wajen tabbatarwa ghaibun wannan ghaibun cewa wane yana da imani wannan ghaibun sai dai kyauta ta zantan cewa wane mai imani ne amma gaibu ne wannan wa huwa almanadu inda Allah ta'ala shi kuma abin da ya shafi gaibu yana da alaka ne da Allah ta'ala wadhahiru zance mafi bayyana anna sikita bari inna ma yusalla alaihi ana yi masa salla ne idza kana qad nufiha fihi ruh in an busa masa rai amma in ya fado halittarsa bata cika ba ko ya fado an gane ko halittarsa bata cika ba ba a kai matakin busa masa rai ba ko to wannan ba za a yi masa salla ba wa zalika in idza stakmala arba'ata ashhurin ana yi masa salla in ya cika wata hudu in ya cika wata hudu sai aka yi barin sa za a iya masa salla domin bayan an yi barin sa sun mamata sai ya mutu fa amma idza saqata qabla zalika amma suka ce idan an yi barin sa kafin yayi wata hudu fala ba za a yi masa salla ba kake kiyaye wannan karatun ba wani lokaci sai ga irin wannan matsalolin ku sai kuma mutum da shi akai karatun kana ganin zama sai in an tambaya kuma ya sake bugawa alaga mata malaya kana ina inda akai karatun lokacin so irin waɗannan matsalolin waɗanda ba kasafai ake fiye jin su ba to ba a bari kuma su buce sai a rike su bari in ya cika wata hudu za a yi masa sallah in bai cika wata hudu ba ba za ya masa sallah ba dan kan aka tambaye ka kana zuwa makaranta yanzu nan mutum sai ya cewa matarsa ta yi bari shin wannan dan za ya masa sallah ko ba za ya masa sallah ba sai ka ce ya kai wata hudu in yace a ya wuce wata hudu ka ce za ya masa sallah yace a bai wata uku ba ko wata uku da dan wani abu ka ce ba za ya masa sallah ba an gane ko fa amma sikidu fa amma idza saqata kai qabala zalika fala li'annahu laysa bimayyitin domin ba mamaci bane kama la yakhfa ai bai zama mai rai ba sai ya zama rayaye ba sannan zai zama mamaci ai bai zama mamacin ba shi an gane ko laysa bimayyitin ya zaka yi wanda ba mayyit ba sallah laysa bimayyitin ba matacce bane shi ai kun gane karatun ai sai an haife shi to ana haifarsa in ya mutu dan kaga shine za a sallaci mai mamaci to shi bai kai lokacin da za a cika halittar sa ba ma a hura masa rai sai ya fado wannan ba za a yi masa sallah ba domin fa innahu laysa bimayyitin kama la yakhfa kamar yanda wannan ba boyayyen abu bane kowa ya sani bari yana fado za a ganshi kai ma wani barin ma sai ka rasa mai kawu gudan tsoka za a gani ba wai wani abu za a gani alamun mutum ba wa aslu zalika asalin wannan mas'ala hadithu Abdullah ibn Mas'ud shine hadithan Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu marfu'an inna khalqa ahadikum lalle haqiqa halittar dayanku yujma'u ana tattarata fi badani ummihi ne a cikin cikin mahaifinsa 40 ne yau yauman kwana 40 yana dugon mani ko yana mani thumma yakunu alaqatan mithla zalika sannan bayan wasu kwana 40 din kuma sai ya zama jini gudan jini ya zama alaqa thumma yakunu mudghatan mithla zalika sannan bayan wata 40 din sai kuma ya zama gudan tsoka kaga an samu 40 nawa hudu a 43 wata nawa kenan wata hudu to a irin daidai wannan gaban ne thumma yub'athu ilayhi malakan sai Allah ya aiko masa da mala'ika yanfukhu fihi ruha ya busa masa rai kaga shi sai yayi wata hudu sannan ake mai busa masa rai kafin wata hudu ba a busa mai rai ba dan haka in ya fado bai zama mamaci ba balle ai masa sallah kun fuskanci wannan hukuncin ko muttafaqun alai washtarada ba'dhum anna sikitu an yasquta hayyan shi yasa wasu daga cikin malamai suka shartanta kafin ai masa sallah sai ya fado da rai ma'ana akwai wanda suke ganin koda ya kai wata hudun ko ya wuce sai aka haife shi ko aka yi barin sa amma tun da ya fado ba rai a wajen su ba za a yi masa sallah ba koda ya kai wannan wata hudun sai in ya fado da rai yana fadowa kuma sai ya koma wannan shine ra'ayin wasu malaman li hadithin su ma sun dogara da wani hadisi idza tahalla sikitu sulli alaihi wa wurisa idan bari ya fado idza tahalla sikitu idan akai barin yaro sai yayi kuka shine istahalla sai ya fado ya danyi kukan nan irin na jarirai sannan sai kuma ya mutu sulli alaihi za a yi masa sallah wa wurisa sannan zai ci gado za a gadar da shi cikin ainihin wato gado shine wa wurisa ila dama mahaifinsa ya rasu ana yana cikin ciki to yanzu kaga in aka haife shi ba rai baya cikin gado in kuma aka haife shi yana zuwa yayi kuka sai ya koma to wurisa za a ba shi gado in ya so shi kuma sai a gaje shi shi ma walakinahu hadithun da'ifun sai dai hadithin bai inganta ba na'am sai dai hadisi ne wanda yake da'ifi la yuhtaju bihi ba ayun ba za a kafa hujja da shi ba kama bayyanahu ulama kamar yanda malamai suka yi bayanin haka ko malam ba ta dai duba nasibur raya mujalladi na biyu shafi na 277 da at-talkhisul habir mujalladi na biyar shafi na 146 zuwa 147 da al-majmu' mujalladi na biyar shafi na 255 wa kitabi shak albani ce da wani littafi da naqadut tajil jami'i lil usulil khamsa an gare ko rakam na wato lamba ta 293 wa inna ma sahal hadithu hadisin ya inganta ne biduni zikir salati fihi amma ba tare da ambatan sallah ba a cikin sa idza tahalla thiqdu wurisa an gane ko kama haqaqtuhu fi irwa'il galil kaman yanda nayi tahqiqin wannan hadisin a cikin littafi na irwa'ul galil a shafi na 1704 akwai lokaci ya jiga to sai mu tashi athani insha Allah eh sai mu tashi athani yanzu mun ji cewa dai karamin yaro za a yi masa sallah ko istihbaban an gane shi kuma bari ga abinda malamai suka faɗa in ya kai wata hudu lokacin da za a busa masa rai za a yi masa sallah in bai kai ba kuma ba za a yi masa sallah ba wallahi ta'ala alam abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah